Farfesa ba tsoro zanji ba bale idan Allah yayi garkuwa tsawon dare ke gyara shirin damo tsawon dare bai bata shirin damo walla da teku suke ambaliya amma idan Allah yayi garkuwa gari ba zai kiyawa ya goda ba tsawon dare bai baka shirin damo walla da teku suke ambaliya amma idan Allah yayi garkuwa gari ba zai kiyawa ya goda ba Innaka sashe kujewa dariya bace ku ba shi ko ban ku ya rayuwa Kaitur da dukka miti din kai kai da mai kamata na tashi irin shi ba Ballaga zake warga tsarayuwa ni bala an tace gadan mu ba Farfesa ina faɗa gaskiya ba za ta dada dakunna wasu ba Dogon rubutun banza na shi ba ashe ba zai yi wutin goge shi ba dare da rana tamkar safiya abinda mai rai bai tsara shi ba hawa bakwai kuma ta sha zayyana ganin idan rai kafin ɗarfuwa da kishiya domin tabbatuwar ɗayan takarda ba a rushe ta ba Matsai fata sai sai bai zaunuwa a rangama mai haddasa mantuwa Ramin da zurfi bai tada shi ba haƙar goba ya tumaruwa Rujin kara bai kwana tun wuta sai dai idan ma'izin bai fakuwa Mawallafi ta wadarsa tana ɗiga bisa bakin da rubutu bai yi ba Mikar mutum ba ta zarta tsayinsa ba a zarfafi mai sa'a ji annaba Haushin kare dillan tun fargaba fikar dage ko ba ci zoguwa Bajin kumarci ke yin tsartuwa tsukwankwani ba zarai na kuba Dudu dudu yara a kalan kuwa ke a idan ke na tiran dan shiwa walla abar share war mai ita makankari gorarwa adiya zubar hawaye tamkar damina kuran zubar jade sirin dadiya ashe da kwan figa banin ai dare akun maraya ta fadi gaskiya da mu ka dauta fiya ta tsawon dare gari ba zai kiya waye ko gaba daga dare aka haifo safiya rubanya nisa zai koma kusa tadabburi kan satsin kayuwa zare abawar nanan bankasa juyin da bai zamayin juya yaba ku bai watana lin zamin kasa bazarawa ta kawar mai ita fagen gashewa ba ta kirguba dare bai bata shirin damo walla da teku suke ambaliya amma idan Allah yayi garkuwa gari ba zai kiya waye idan Allah yayi garkuwa gari ba zai kiya waye gobe ba.